أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة من سادوا وأن مسلاتي ميتار البركة ننتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفاوة السعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. إذن بأمان تابا ساتي دي قباتا من شغات كن شخصياتا وهم شاءكو itace shakhsiyata Abdullah bin Mas'ud. Wannan kuma shine majalisin mu na 63 a cikin karatun wannan littafi. Muna tara ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda yake daidai da 28 dai ga watan uku ko dai biyu ɗaya ga watan uku hijira a kalandar bature 2023. Allah mana jagora. Mun tsaya inda malam ya mana bayani akan wane ne Abdullah bin Mas'ud. Yau da iko Allah zan mu tashi akan fadailu, fadalau wannan bawan Allah, ko a ce manaqibuhu, irin matsayi ko irin fadala da yake da a cikin wannan tahiyya ta addinin musulunci. Malam sai ya kawo mana wa'ansu hadisai da wa'ansu asar wanda suke tabbatar mana lalle bawan Allah nan bawan Allah ne wanda manzo da ubangiji sun yarda da shi. Fadala ta farko, ya kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa an Abdullah bin Amr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, khudhul qur'ana min arba'ati من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. wannan asar in wannan hadisi Imam Tirmidhi ya hudar da shi a cikin gantaccen littafin shi, kuma da kai hadisin a cikin sahihain, sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Abdullah bin Amr bin al-As, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa khudhul qur'ana min arba'ati, ku dau wannan alqur'anin daga bakin mutane guda uku. Sai zanu mana na farko, min ibni mas'ud, daga Abdullah dan Mas'ud. Ai wannan fadala ta kai fadala, kaman malamin ka ne yace maka a'a wali, in kana sai ilimi ta yi wurin wali. Ai kaga a cikin dalibai an bibita ka akan kowane dalibi. To haka a cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya bada lazizin idan kuna son daukan alqur'ani ku dauke shi ta bakin waɗannan mutanen guda uku. Shine fara zain zai ya fara zano mana Abdullah bin Mas'ud. Na biyu yake cewa Ubay bin Ka'b, shine Ubay bin Ka'b bin Qais bin Ubayd bin Zaid bin Muawiya al-Khazraji al-Ansari, shine ake kiran shi da Abu Munzir, ake mai alkunya da Abu Munzir. Yana cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kai a ce maka ba su ne kat akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. kuma Ubayy ibn Ka'b yana daga cikin mutanen da suka halarci alqur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halarci yaqin Badr ya halarci yaqin Uhud ya halarci yaqin Khandaq kai dukkan wani yaqi kika da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta Ubayy ibn Ka'b ya huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi Ubayy nan shine wanda ya hada mana qur'ani a karin farko lokacin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma haka lokacin Usmani da za a sake hada alqur'ani Ubayy ibn Ka'b shi ya jagoranci lijina ta farko wadda ta hada qur'ani lijina ta biyu ita ce lijina Abdullahi bin Mas'ud kuma yana daga cikin waɗanda ake musu tudiya da kan ilimi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ba ilimin ba hatta da aiki in aka zo bangaren ilimi bangaren aiki to waɗannan mutanen idan an zo fa hayana sai dai a shafa musu lafiya baya da haka shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa aqra'u ummati Ubayy yace mafi wanda yake sanin karatun bai yake sanin alqur'ani a cikin al'ummata shine Ubayy ibn Ka'b in dai karatun alqur'ani ne to ba wanda yake kai ba wanda yake kama kafa Ubayy ibn Ka'b yanda Allah shi tabbata a gare shi akwai hadisi wanda Anas bin Malik wanda ya hutar da shi hadisi ne wanda yake cikin sahihai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi Ubayy yake cewa Ubayy ubangiji na yace in ce maka ka karanta mini alqur'ani yace ubangiji na yace in karanta maka alqur'ani leka ka gani wata fadala ta kai ubangiji ya ambace ka wurin manzon shi Ubayy yake cewa shi ubangijin ka yace ka karanta mini alqur'ani ubangiji na ubangijin ka ya ambace ni yace ubangiji da ya ambace ni yace mini ya umurce ni da in karanta maka alqur'ani a wata riwaya manzo Allah ya karanta min suratul bayyina wannan wani wata fadala ta kai wannan hadisi ne wanda yake ingantacce daga bakin Anas daga Anas ya rawaito shi yarda Allah shi tabbata a gare shi wai yake bayyana wanda shi Ubayy a lokacin da irin jin daɗi a ce maka ubangiji ya ambace ka kurbu sai burge da kuka kuka ne jin daɗi ba abin da yake wannan wallahi wannan mutanen wajibin mu ne mu so su kuma soyayyar su ita ce zai ta haskaka mana gaban mu ta haskaka mana gaban mu Allah da ya tarda mu idan kana neman ƙarin bayani akan Ubayy ibn Ka'b ka koma cikin al-Istihab na Ibn Abdul Barr juz'i na 1 shahi na 65 haka idan ka koma al-Isama fi tamyizis sahaba shi ma juz'i na 1 shahi na 27 zai bayyana maka wane ne ainihin Ubayy ibn Ka'b sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa Mu'adh bin Jabal da Mu'adh bin Jabal shi ma wannan Mu'adh bin Jabal shine Mu'adh bin Jabal bin Umar bin Aws bin A'is bin Adi bin Ka'b yana ɗaya daga cikin mutane wanda suke mutanen garin Madina ɗan kabilar Khazraj shi ma yana cikin tabaka ta farko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana mai alkunya da Abu Abdurrahman kuma Mu'adh bin Jabal yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin Badar shi kuma mun san fadlan wanda ya halarci yaƙin Badar haka da kwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Anas yake cewa Mu'adh yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci alqur'ani lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Abdullahi bin Mas'ud yake cewa mu mun tashi mun zama wasafa maka wani ne Mu'adh yace muna daukan sifa annabi Ibrahim sai mun wasafa maka mu ce maka kama take da annabi yana kamanceceniya da annabi Ibrahim yace dalilin shi saboda ai annabi Ibrahim ubangiji ya bayyana mana inna Ibrahima kana ummatan qanitan annas qanitan walam yakun min al-mushrikeen yace to haka shi ma Mu'adh bin Jabal yake kuma Mu'adh yana ɗaya daga cikin sahabban da suka halarci dukkan wani yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta yayi shine da kwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa a'lam ummati bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal mafi sanin halaka da haramu a cikin al'ummata wanda daga ya ganta ya santa yace babu kaman Mu'adh bin Jabal shi ba wannan ba ta hau ba gata ba ne ba karawar fadala wace ba wadda take nuna mana dalle wannan sahabban makusanta ne iya makusanta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aga ya mutu a shekara ta 18 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba dogon zango ba idan ka koma cikin tabaqatul kubra na ibn sa'd juz'i na uku shahi na 539 zaka samu cikakken bayani akan wane ne mu'az bin jabal sannan yake ce mana wa salim maula abi huzaifa da salim maula abi huzaifa intaccen bawa na abi huzaifa shi kuma da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi wanda yake ce mana lokacin da tawaga ta farko ɗan tsirarin jama'a wanda su kai goma ba suka zo suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina ai ba su shiga garin Madina ba anan ko ba suka tsaya hatta da manzo Allah lokacin da ya zo hedi ya tsaya ya iskar a Quba sannan ya huce garin Madina yake cewa to lokacin da suka shigo nan garin Quba ɗan tsirarin da suka zo suka yi hijira to Salim Maula Abi Huzaifa shine yake jagoranta su sanna shi yake musu limanci yake cewa a wannan dukkan sojojin nan wanda suka zo ba wanda ya kai Salim sanin alqur'ani da har tashi a wannan lokacin haka da kai hadisi na Ibn Majah wanda ya mutar da shi a cikin surar Insy wanda hadisi ne wanda aka rawaito daga Aisha take cewa wata rana sun fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci manzo Allah sai ya koma ita ta yi jinkiri a cikin masallaci can bayan lokaci da ta shigo sai manzo Allah yake ce mata ina kika tsaya ya Aisha sai take cewa a ai karatun wani bawa Allah ne shi daga cikin sahabbanka wanda tunda nake ban taba shi murya irin murya shi ba karatu irin karatun shi ba yace shine ya tsaye da na tsaya ni ma in saurara a lokacin nan manzo Allah ya fito ya dawo ya ga wani ne a cikin wani ne yake wannan karatun Aisha ta biyo bayan shi lokacin da ta biyo bayan shi yake cewa manzo Allah ya saurare shi sai yake cewa ai wannan shine Salim Maula Abi Huzaifa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithla hada yake cewa dan gode wa Allah da ya sanya irin kwatankwacin Salim Maula Abi Huzaifa a cikin al'umma ta kai goyi manzo Allah ya rinka gode wa Allah albarkaci irin su Salim sun shigo a cikin al'umma shi kasa wannan mutanen ai alhamdulillahi Allah kara mana soyayyar su Allah ba mu da kushin su gobe kiyama to wannan hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi haka da kai shi a cikin sahihai yake cewa mafi wa'inda ku dauki alqur'ani daga bakunan wa'innan mutanen guda hudu shine Abdullah ibn Mas'ud Mu'az bin Jabal Ubay bin Ka'ab Salim Maula Abi Huzaifa to ga wannan yana nuna mana iya fadala ta wannan bawa Allah Abdullah ibn Mas'ud fadala ta biyu mala yake ce mana wa Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun mutar da shi a cikin sunan insu hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Mas'ud ne yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi ku yi koyi da waɗanda mutane guda biyu wanda suke ku yi koyi da mutane guda biyu wanda za su zo baya na daga cikin sahabbaina kenan khalifofin shi guda biyu shine ya sana mana Abi Bakar da Umar kuma kowa ya san irin daraja wanda irin matsaya wanda Abu Bakar gare shi a cikin wannan al'umma ko cikin sahabbai kuma kowa ya san irin matsaya wanda Umar gare shi a cikin wannan sahabbai ko kuma a cikin wannan al'umma to ta haka aka umurce mu da mu yi koyi da su a wata riwaya manzo Allah yake cewa ku yi koyi da alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidina ku yi ku na hore ku da sunnata da sunnan khalifofina wanda suke shige kuma yau umurce mu aqdu alaiha bin nawaji ku rike wannan sunnonin da matamna shi kuma kinaya ce duk abin da za a rike shi da matamna to ba lalle bane ba yi gaggawa ko cewa ba yake cewa wa tadu bi hadayi amma kuma ku shirye da shirye su wata Ammar bin Yasir su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma uwayen shi addu'a shi ma ya sanya mai albarka shine sahabin da aka samkar aya aka samkar da qur'ani akan shi shine aya da take cikin suratul nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman lokacin da aka kashe ma'ayyin shi Sumayya aka kashe ma'ayyin shi Yasir sannan aka zo kan shi imma yayi talaffuzi ya furta kalma ta kawurci ko kuma shi ba a yi da sada shi a lokacin nan yana kuka yana hawaye ya furta kalma ta kawurci aka sallame shi aka sake shi ya ruga ya taimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake bayyana wa manzon Allah yayi abin da zai halaka da shi manzon Allah ya tambaye shi yaya ka samu kanka lokacin da kai furta wannan kalma ta kafirci yace zuciyar shi full take da imani shi ne wani da saukar da aya illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi bayan da ya iya ya aikata haka kuma zuciyar shi tana cike da imani wannan dukan su wannan ubangiji ya yaye shi shine ma'ayyin shi da ma'ayyin shi sune farkon wanda suka yi shahada a cikin wannan addini na musulunci duk wanda zai yi shahada to bayan su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana da mi koyi da koyi mu shirye da shirye su wata Ammaru bin Yasir yace wa tamassaku bi ahdi ibn mas'ud kuma ku ruko da wasiya ko daga abinda ko daga alƙawari da Abdullah bin Mas'ud na abinda yake nihi bi ahdihi aw bi ma yusikum wa ma ya'murukum bihi abinda yake muku wasici da shi kuma abinda yake muku umarni da shi ku yi kokari ku rike kuma wannan sakamakon wata addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ammar bin yayi wa Abdullah bin Mas'ud ya mai addu'a a can da zan mu karanta hadisi a nan gaba ya mai addu'a yake cewa yarhamukallahu afwan ya mai addu'a yake cewa yarhamukallahu innaka ghulamun mu'allam nan kuma kalmar mu'allam ya tana nihin zamu zo dai kan gaba kan nasuhul ahdas nan dai yake bayyana mana yake ce mana mu ruko da alƙawari na Abdullah bin Mas'ud shine abin da yayi mana wasici da shi ko kuma ya umarce mu da shi fadalata uku yake cewa an Abdurrahman bin Yazid qala atayna Huzaifata fa qulna hadithna bi aqrabin nas min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama hadayan wa dallan fa na'khudhu anhu wa nasma' minhu qala كان اقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحدثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد الله هو اقربهم الى الله زلفى wannan asarin shi ma ya Abu Imam Turmuzi ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi daga Abdurrahman bin Yazid yake cewa mun zo wa Huzaifa yarda Allah shi tabbata a gane shi fa qulna sai muka ce me hadithna bi aqrabin nas min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadayan wa dallan yace ka ba mu labari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake kusanci da shi bangaren shiryasuwa bangaren kamantacciya bangaren bibiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce fa na'khudhu anhu wa nastami wa nasma' minhu sai mu dauki ladabban shi kuma mu saurara daga ilimin shi wannan shi yake nuna mana idan muka tafi gaban malaman mu abinda zan mu dauka wai ba ilimi kadai ba mu dauki ladabban shi ya tsarin rayuwar shi yake ya mu'amalar shi take da sauran jama'a ya dukkan mu an su akhlaqin shi mu dauka kamar yadda idan muka dauka Imam Malik lokacin da zai fara zuwa makaranta ya dauki karatu ma'ayyin shi ba ta tura shi zuwa ga manyan malamai ba sai ta tura shi zuwa ga Rabi'atul Ra'i da ta tura shi ce me tai ka dauki daga cikin ladabban shi kafin ka dauki da shi ka tai ka koyi yaya zamantakewar shi take tare da mutane yaya mu'amalar shi take tare da mutane yaya halayyar shi yake yaya ayyukan shi yake sannan daga baya ka fara daukar ilimin shi to shine nan su ma tabi'ai ne suka zo suke tambaya a madi musu wanda za su zo su koyi ladabba daga gun shi irin ladabba wanda ya gani daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mushi daga ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunfada musu qala sai Huzaifa yake cewa kana aqrabun nas hadayan wa dallan wa samatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud yake cewa ya kasance mafi kusancin mutane daga cikin sahabbai ko mafi kusancin sahabbai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren shiryasuwa bangaren kamantacciya bangaren halayya yace shine Abdullah bin Mas'ud yace hatta yatawara minna fi baitihi hasiya yayi da gun ya tafi gidan shi amma ji wala qad alima al muhaddithuna
lalle waɗanda suke kiyayewa sun sani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anna ibni ummi abdullahi huwa aqrabu ila allahi zulfa lalle abdullahi bin mas'ud ya yi kusanci zuwa ga ubangijinsu ba wai kusanci ba ga manzo Allah ba hatta da kusanci zuwa ga ubangijinsu sun riga sun tabbatar abdullahi bin mas'ud ya sha gabansu wannan ba karamar fadala bace ba ga wannan bawa Allah Allah kara mana soyayyarsu
sai na hudu yake cewa wa an abdullah bin mas'ud anna ababakr wa umar basharahu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala man ahabba an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abdullah
shi ma wannan hadisin hadisi ne wanda ibn majah ya hudar da shi a cikin ingantaccen a cikin sunan inshi hadisi ne kuma wanda yake cikin sahihu al-bukhari yake cewa abdullahi bin mas'ud yake cewa anna ababakr wa umar lalle abubakar da umar yarda Allah shi tabbata a gare su basharahu sun bashi al-bishr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace man ahabba an yaqra al-qur'ana ghaddan kama unzil a wata riwaya rataban kama unzil duk wanda yake so ya kasance ya karanta alqur'ani kamar yanda aka saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yin shirit yace to falyaqra'uhu ala qira'ati ummi abdullahi to ya karanta alqur'ani akan karatun abdullahi bin mas'ud shine ummu ibni ummi abdullahi wannan asalin hadisin nan malam ya dan ciro shi ne daga cikin musnad imam ahmad musnad umar bin al-khattab yanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce yana tare da Umar da Abubakar sun huce ga Abdullah ibn Mas'ud a lokacin da Abdullah ibn Mas'ud yana salla yana karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji karatun Abdullah ibn Mas'ud yana tsaye Abdullah ibn Mas'ud yayi ruku'i ya taso yayi sujada kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce me sal tu'da tambaya a amsa maka a cikin sujada shi kuma ai hadisi wanda yake cikin Bukhari hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce fa'amma ruku fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fa'fadu Allah faqamin an yustajaba lakum a cikin ruku'i ku yi kokari ku girmama ubangijinku amma dai idan an zo sujada bayan kai tasbihi ka roki ubangiji duk irin abin da kake so na daga rayuwarka duniya da ta lahira yace ya kusa yayi dace bawa a amsa mai addu'a shi ko kuma wuri ne wanda ake amsa addu'a bawa to lokacin da Abdullahi bin Mas'ud yayi sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye tare da shi da Abubakar a lokacin nan manzo Allah yake cewa tambaya a amsa maka bayan yayi wannan magana sai suka huce a lokacin nan manzo Allah yake cewa Abubakar da Umar man sarrahu an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqrahu ala riwaya ala falyaqrahu ala qira'ati ibni ummi abdullah yake ce ibni ummi abdin yake cewa duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yanda aka saukowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan yin shirit yace to ya karanta shi kamar yanda Abdullahi bin Ummi Abdin yake karantawa shine Abdullahi bin Mas'uda a lokacin nan sai Umar yake cewa wallahi tallahi sai ya baiwa Abdullahi bin Mas'ud al-bishr in abinda manzon Allah ya faɗi ai wannan abin al-bishr ne a ce maka ga irin manzon Allah ga irin yaban da yayi maka gaban sahabbai wanda kai ka sani wayannan sahabban sun yi ka kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko babu wani wanda da kai ɗaya daga cikin sahabbai wanda yake cewa wallahi tallahi in ka zo gun manzon Allah in ya kusanto da kai he kai zatan a cikin dukkan sahabban shi ba wanda manzon Allah ya yi so kamar kai wannan kuma yana nuna mana irin kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har sai da wata rana na tambaye shi nace wai manzo Allah a cikin sahabbai shi yana tunanin manzo Allah ya yi son kowa a ganshi sai ya tambaye manzo Allah wai dan Allah a cikin sahabban da manzo Allah waye ba kai su yake cewa Abubakar wannan yana ɗaya daga cikin kyakkyawan mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan ka samu mutum wanda ya shahara bangaren mu'amala zai kusanto da kai ya mu'amalance ka kai kai zatan ya yi son kowa a duniyar nan sama da kai amma dai kuma da kai waɗanda suka yi kusanci a cikin zuciyar shi da sama da kai to shine nan Umar yake bayyana mana yake cewa wallahi tallahi sai ya baiwa Abdullahi bin Mas'ud kuma da kai hadisi wanda suke nuna mana mustahabbi ne idan ka samu wani labari wanda zai horantawa dan uwanka rai kai kokari ka kai mai albishirinci shine kamar malam Imamu Nawawi mai Riyadu Salihin yayi babi wanda yake mai zaman kanshi babu al-istihbab bil bushara ya kawo hadisi ya kawo ayoyi irin ayar da take bayyana mana ayar da aka baiwa mata Annabi Ibrahim Sara aka bata albishirin lalle za ta ayu wabasharnahu bi gulamin halimin da sauran ayoyi wanda suke mana bayani akan albishir to shine nan Umar yake cewa wallahi tallahi sai ya baiwa Abdullahi bin Mas'ud labari yake cewa kurum kai tsaye da jijjihi bayan an kare sallar asuba sai konkwara gidan Abdullahi bin Mas'ud yace yana konkwarawa Abdullahi bin Mas'ud da yaji sautin Umar sai yazo ya bude yace Umar me ya kawo ka gida na a wannan lokacin sai yake cewa nazo ne in baka albishir da abin da ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi akan ka yake cewa ai labarin da zakka bani ai da ya Abubakar yazo ya bani labarin to shine nan Umar yake cewa wallahi tallahi yake cewa Abdullahi bin Mas'ud har yazo ya baka labari cikin abin al'ajabi yace kwaye ku Abubakar ai yazo ya bani labari akan abin da ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari a kaina yake cewa lalle innahu sabbaqun bil khairat yake cewa lalle Abubakar mutun ne wanda ba a rigaya shorin aikata aikin alkhairi yake cewa ba wani lokaci wanda za mu rigaya da shi wurin aikata aikin alkhairi yace wallahi face Abubakar ya rigaye muleka mu gani kan kissar da tawakana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku zo ku taimaka Abubakar Umar ya tashi da gaugawa ya tafi gidan shi yace wallahi tallahi yau sai ya riga ya Abubakar yace ya tafi ya kasa dukiye shi rabi ya dauko rabi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta jin dadi ya riga ya Abubakar sai ga Abubakar ya shigo ya kwaso dukiye ya kawo ga manzo Allah lokacin da Umar ya kawo sai manzo Allah ya ce mai mi kabar wa iyallanka ya Umar sai yake cewa ai na bar musu kwatam kwatin irin abin da na kawo maka ya manzo Allah ya sanya albarka sai ga Umar ya zo da dukiya Abubakar ya zo bayan Umar yana jin dadi yau ya riga ya Umar ya riga ya Abubakar da yazo ya ajje dukiya ga manzo Allah sai yake sai manzo Allah ya ce mai ya Abubakar mi kabar wa iyallanka ya ce ai na bar musu Allah da manzon shi Umar ya ce wallahi daga nan na tabbata har abada bawon Allah nan ba na riga ya shi a wurin aikata aikin alkhairi ba to wannan mahallu shahid shi shine fadala wadda take nuna mana fadala wadda take tabbatar mana lalle Abdullahi bin Mas'ud yana da wani matsayi a cikin wannan addini duk wanda yake so ya dau alqur'ani to ya dauke shi a bakin Abdullahi bin Mas'ud ko kuma ibni ummi abdin kenan ka karanta alqur'ani da yanda aka karanta wa Abdullahi ibni ummi abdin sai fadala ta biyar yake cewa yarhamukallahu innaka ghulaymun mu'allaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya rahamu shinka tabbas kai Abdullahi bin Mas'ud yaro ne wanda yake mu'allaq nan malaman hadisi sun fassara kalmar mu'allaq da nihi guda biyu imma ya kasance mutum wanda ake mai ilhami da abin da yake daidai kuma da alkhairi shine suka ce mulhimun bis-sawabi wal-khair mutumin da ake mai ilhami bangaren dace akan abubuwan da yake aikatawa kuma da bangaren aikata aikin alkhairi shi kuma dukkan bawa ba wani wanda yake iya aikata alkhairi face ubangijin shi ya mai dace da aikata shi ko babu wani wanda zai aikata aikin sharri face babu wani wanda zai kame kanshi da aikata aikin sharri face da karewa ubangijin shi shine nan suka fassara suka ce a muallimu fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas Abdullahi bin Mas'ud muallimul lalle yaro ne wanda aka mai ilhama lalle mai dace ne wurin aikata aikin alkhairi wurin ayyukan shi da wurin aikata ayyuka na alkhairi gabaki daya kuma muallimu yana nihin lalle mutum ne yaro ne wanda zai koyi ilimi ya karantar da shi kuma tabbas kowanne ka dora akan ma'anar yayin daidai Abdullahi bin Mas'ud ya dace a rayuwar shi da aikata aikin alkhairi kuma ayyuka da alkhairi sosai yake rigaya wurin aikata su a cikin sahabbai. Haka kuma yaro ne wanda ya dauki ilimi a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yake karantar da ilimin. Kale ka ga gani hadisi nawa zaka samu wanda za a ce maka an Abdullah ibn Mas'ud yana ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda sun yi kowa yawaita riwaya a bakin manzo Allah, yawan rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokaci ɗaya Abdullah ibn Mas'ud ya ce mana ya hardace aya, ya hardace sura 70 daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu karanta hadisin, yake cewa an ibn Mas'ud qala afwan كانت بداية معرفة عبد الله بن عباس برسول الله صلى الله عليه وسلم لها قصة. إجتى وهركن حدوم منزل الله دع عبد الله بن مسعود. كهركن سن دع عبد الله بن مسعود يجي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم إجتى ينا دور التاريخ ينا القصة. شنو مالن زبا مكتن دقت في القصة. إجتى وعن ابن مسعود قال دع عبد الله بن مسعود. إجتى وكنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. Yake cewa na kasance ina kiwon dabbobi lokacin da na balaga na zamanto mutum ga wani wanda ake ce mai Uqba bin Abi Mu'ayta. Yace fa marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Abubakar, sai Abdullahi manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi da shi da Abubakar suka huce guda. Lokacin nan da'awa tana zahi ana ta koyi manzo Allah da shi da Abubakar su ne kurin wanda suke da kai daya, sauran kowa yana nan yana koyi kada a fahimci yana cikin addinin musulunci. Kuma ai can baya mun karanta lokacin da shi Abdullah ibn Mas'ud ya musulunta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga daru arkan bin arkan ba, ba a samu wuri ba inda aka sha makance ba, inda wanda ya musulunta zai tafi, wanda zai ke sanya musulunta ya tafi, wanda ya musulunta ya tafi dauki ayoyin Al-Qur'ani. Yake cewa a lokacin da suka huce guna suna jin yunwa, ba su da abin da za su sha, kuma ga yunwa ga kishirwa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya gulam, ya kai wannan yaron a halmin labari, shin da kai nono wanda za a taka a cikin wannan dabbobin naka? Kultu na'am. Abdullah ibn Mas'ud yace kai ko da kai nono, walakin ni mu'taman, yace sai dai ba wannan dabbobin da kake kallon su dukkansu amana aka ba musu. Kunga ana cikin jahiliyya, shi bai musulunta ba amma dai ya san amana, abinda aka baka amana kai kokari ka kiyaye. Duk da babu musuluncin a wannan lokacin amma dai yaro ne wanda ya san yarke amana. Kuma malaika mu gani dani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara a garin Makka tun kafin a aiko shi da amana shi da gaskiyar shi. Idan an baka kai kokari ka kiyaye, wannan yana daga cikin shima, yana daga cikin tsari ko halayya na dan adam wanda na kowane musulmi. Shine ne yake cewa tabbas da kai nono wanda ana iya tatsa, sai dai ni fa amana aka bani wannan kayan, wannan kiwon da nake yi kiwo ne na amana, banda da izinin in dauka in baka ka sha. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa hal min shatin lam yunza alaiha al-fahl, yace shin da kai wata il akuya ko wata il tumkiya wanda ba mata bijimi ba? Alfahal shi ne namiji na daga dabba, sawa'un rago ko kuma dan akuya ko kuma ragumi ko kuma wannan amale ko kuma doki namiji, shi ne ake kiransa da alfahal. Shi ne ya tambaye shi, to shin da kai wata il akuya wanda ba ta kai ba, wanda ba a mata bijimi ba? Shi kuma a ƙarin mun sani akuya ko tumkiya ko saniya bai baya yiwuwa ta hutar da nono sai an mata bijimi in ta aihu. Idan ta aihu ne za a samu nono. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, shin da kai wata akuyar ko tumkiyar da ba a mata bijimi ba, karamar dabbar da ba a mata bijimi ba? A lokacin ne ya tabbatar musu da akwai, yake cewa fa ataituhu bishatin, sai na zo mai da wata karamar dabba. Ya ce fa masa hadira'aha, sai ya shahi hantsarta, fa nazala labaru kai tsaye, sai nono sai ya sabko, fa haliba fi ina'in, sai ya tatsi wannan nonon a cikin wani makayi. Ya ce fa shariba wa saqa Abubakar, sai ya sha ya bai wa Abubakar, ya shayar da Abubakar. Summa qala lil-jar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan hantsar iqlis, fa qalasa,
ta kare sai ta kare ta motsi sai ta motsi wannan ne yake nuna mana mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kissar shi ma ya wakala ga wata mace kissatu ummi ma'abad ummu ma'abad wata mata ce daga Khuza'iyya ai kabila tana daga cikin kabilar Quraysha take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto hijira tare da shi da kai Abubakar da kai bawa na Abubakar shine Athir bin Kuhaira da kai kuma wannan insu eclairer insu mai shiryar da su hanya wanda ake kiran shi Abdullah bin Artita su bukun nan suka huce zuwa ga tantinta mace ce wanda kullum zutawa take yi ta samuna bakin tantinta mijinta idan ya huta ta dora hannayenta akan jinyata tana jiran mai hucewa idan yana buƙatar wani abu na kuzuri ta bashi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo gunta ba su da wani kuzuri komin su ya kare sai suka tambaye ta shin an samu madara ko nama nama da madara wanda za ta saida musu a lokacin nan tace musu ai babu komai abunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wata tsohuwar dabba karamar dabba wanda take ta kanjabe wanda launinta yake sanyawa ba a huta kiwo tare da ita ita ne ta zauna a gida a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wannan fa wannan karamar dabba fa sai ta ce ai saboda launinta ba a iya huta da ita kiwo manzo Allah ya ce mata an samu wani abu da nono daga cikin ta ce a ba a samu ba sai dai in kana so ka kai ka jarraba ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya shahi hantsarta sai gashi nan ya ce wa ummu ma'bar kawo mana abin tara ya tatsa aka cika bano ya sha wanda suke tare da shi suka sha ya sake tatsa ya baiwa ummu ma'bar kuma ya barta wannan hantsarta tana da a ciki wannan me yake nuna mana mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan Zada Ahmad fi aifi riwayatin a cikin wata riwaya Imam Ahmad ya kara yake cewa summa ataitu ba'da zalika yake cewa sai da zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haka anan sai ya kawo summa ataitu ba'da hada summa tafaka a cikin riwaya wanda take cikin musnad babu wannan sai zan waye summa ataitu ba'da zalika fa qultu ya rasulullah yace sai na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haka shi Abdullah ibn Mas'ud ya ga irin abu da mu'jiza yaya za a ce dabbar da bata da aihuwa ba a samu nono a tare da ita dan ne wannan mutumin da kai abun al'amari da kai wani abu na al'ajabi tare da shi shine yazo kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah allimni min hazal qawla a wata riwaya yake cewa allimni min alqur'an yake cewa ya manzo Allah ka karantar da ni malam wani abu daga cikin wannan alqur'ani ko kuma karantar da ni wani abu daga cikin wannan fada wanda kake yi wanda kai ka shahi hantsarta nono ya zo daga cikin ta fa masaha ra'si yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi kaina gani shahar kai ba abin za ba yace ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi kaina wa qala sai yake cewa ya rahamakallahu Allah ya ji kanka ya kai Abdullah bin Mas'ud wannan karshen addu'a a ce Allah ya ji kanka yace innaka ghulaymul mu'allam tabbas kai yaro ne wanda ake mai ilhama bangaren dace da abin da yake na alkhairi ko kuma yaro ne wanda zai koyi ilimi na shari'a kuma ya karantar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi yake cewa fi riwaya din a wata riwaya fa aslamtu wa ataituhu sai na musulunta na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma tahiyya ta fara tare da Abdullah bin Mas'ud har zuwa mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai har bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah bin Mas'ud suna nan suna yada wannan ilimin na daga abin da suka samu daga bakin manzo Allah ko daga ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko daga abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun aikata ya tabbatar da su aka haka kin wannan hadisi idan muka leka sun bu gani yana tabbatar mana dilala ta nubuwa wannan ita ce ainihin dilala ta nubuwa babu wani mahaluki wanda sai yi haka yin in ba wanda ubangiji shi ya zabe shi ba ya ba shi wannan damar kun ga kissa ce wanda take ingantatta kuma ga issa kissa wanda issa ummu ma'bad wanda ita aka yi haifa da kun kissa Allah ya tarbata
sai fadala ta biyar ta shidda yake cewa wa na abdullahi bin mas'ud qala lamma nazalat laysa 'ala allazina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama li anta minhum wannan shi ma daga fadala ce a sabkar da aya a ce kai ma kana cikin waɗannan mutane na gari wanda Ubangiji ya zana su a cikin wannan aya. Aya ita ce Abdullahi bin Mas'ud yake cewa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan aya ita ce take bayyana mana baya daga cikin baya babu wani laifi game da mummunan da suka sha giya a can da kamun a sabkar da aya ta giya. Yake cewa laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari wani laifi daga fima qaimu daga cikin abin da suka sha na giya kamun a sabkar da aya wanda take ta haramci idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati matukar sun yi taqawa sun ji tsoron Ubangiji kuma sun yi imani da shi kuma sun yi aiki wanda yake nagari sun mattaqaw sannan suka ƙara tsoron Ubangiji suna masu neman suna masu kwadayin Ubangijin su yarda da su wa amanu kuma suka yi imani da shi sun mattaqaw suka ƙara taqawa wa ahsanu kuma suka kyautata wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa azana ka a ce mai kana daga cikin waɗanda suka yi imani suka ƙara suka yi imani suka aikata aiki nagari suka ƙara imani suka aikata aiki nagari suka yi imani suka aikata aiki nagari suka yi imani suka kyautata kuma Allah yana cikin yana son masu kyautatawa shine umman Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kai ma Abdullahi bin Mas'ud kana cikin waɗanda suka yi imani suka ƙara imani suka aikata aiki nagari suka ƙara imani suka kyautata wata fadala ta kai wannan manzon Allah ya zana kai ce kai kana cikin su ai dani ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ina cikin waɗannan wanda suke masu kyautatawa ai ina tunanin har gori ya mun ma wani Allah da ya tarda mu kuma wani abun mamaki duk irin abin da ake cewa a kansu bai taba sanya su ba suka yi rauni ba wurin ibadar da suke yi ba duk abin da suka san ce suna aikatawa kokari suke su ƙara limkawa saboda su ƙara yarda su ƙara samun yarda a gun Ubangijin su amma dai da a irin wannan lokacin ne a ce wani an baka kaza an baka aljanna ko wani an maka fadalar kaza wani kana cikin kaza zaka samu gaskiya rauni ya shige mu to tunda nake da lamanin kaza domin sai zai ya zan yi kaza Allah da ya tarda mu sai na ƙarshe daga cikin fadalolin shi yake cewa wa ani abi al-ahwas سمعت أبا مسعود أي البدري وأبو مسعود وأبا موسى العشري حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبي أتراه ترك بعضه مثله قال لئن قلت ذاك لقد كان يؤذي لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا جبنا wannan asarin shi ma yawa hadisi wan asarin wannan Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Fadail babu Fadail Abdullah bin Mas'ud yake cewa daga Abil Ahwas yace samitu Aba Mas'ud naji Aba Mas'ud al-Ansari shine Uqba bin Amr bin Salaba al-Ansari al-Khazraji yana ya mutu a shekara ta 39 a garin Kufa a wata riwaya a garin Madina amma dai garin Kufa shi yayi rinjaye kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi halarci wannan bai'atul aqaba as-sadiya tare da shi aka yi ta amma dai ya samu uzuri bai halarci yaƙin Badar ba to shine yake ce mana da shi da Abu Musa al-Ash'ari lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ya rasu shine yake cewa haina mata Abdullahi bin Mas'ud lokacin da Abdullahi bin Mas'ud Allah mai cigawa wa ahaduhuma yaqulu li sahibihi dan yana hadi wa dan uwan shi kenan in ma ya kasance Abu Mas'ud Aba Mas'ud ne yake hadi wa Abu Musa al-Ash'ari ko kuma Abu Musa al-Ash'ari ne yake hadi wa Abdullahi bin Mas'ud afwan Abu Anam yake cewa afwan Abu Mas'ud yake cewa Uqba bin Amr yake cewa أتراه ترك بعضه مثله يتي شن كان غنن عبد الله بن مسعود يا بروني متن كوتم كوتين شي ا علمي ا تورن الله ا كوسنتي غ منزن الله كوسنتي غ الله تنبيه تي سيكي وشودن سو ka gansu dukkan su ai sahabbai ne, kuma a cikin sahabban ma makusanta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma dai suke tambaya, shin kana tunanin Abdullahi bin Mas'ud ya bar wani kwatankwacin shi bangaren tsoron Allah, bangaren ilimi, bangaren kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kusanci game da ubangijin shi? Kala, sai dai yake cewa la'in qulta zaka, idan ka ce dai Abdullahi bin Mas'ud da kai wani daga cikin sahabbai makamancin shi, yace to laqad kana yu'zanu lahu idza hujibna, yace to he dai idan ya kasance lokacin da mu muka sha makance muka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ana mai izini yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bashi ilimi. Yace wa yashhadu idza gibna, kuma yana halartarwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin mu da muka faki, lokacin da bamu nan. Kenan sai dai idan da kai wani mutum wanda mu dai ba ma ganin shi yana zawwa yana kebancewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ana zuba mi wannan ilimin. Amma dai bangaren ilimi babu wani wanda yake kamantacceniya da Abdullahi bin Mas'ud. Shi sanya a darasinmu na baya nace kun gani ana cewa Abdullahi bin Mas'ud hibr, wannan habarul umma, ake cewa Abdullahi bin Abbas shi ma habarul umma. Sai dai shi Abdullahi bin Abbas bai wara tashi ba sai lokacin da aka amshira Abdullahi bin Mas'ud, yanzu kuma aka samu wani habarul umma shine Abdullahi bin Abbas. Kuma a tsari hadisi ne wanda yake ingantacce, hadisi ne wanda yake cikin Muslim, wanda Ubangiji ya yi alkawari akan kowata shekara 100 Allah zai kawo wanda zai jaddada wannan al'amari na wannan addinin, bangaren ilimi, bangaren adalci da abubuwa makamantan haka. Sai da wannan ya fake, sannan aka samu Abdullahi bin Abbas. Malai yake cewa qultu, sai na ce wa fada'iluhu kasiratun ghayru ma qaddamna, yace falala wannan bawan Allah Abdullahi bin Mas'ud yace tana da yawa, kuma bayan abubuwan da mu muka zana, mun zana kadan guda 7 ne kadai, amma dai ka koma cikin littattafai na hadisi, cikin littattafai na tarajum, zaka samu bayani, cikakken bayani akan fadalar wannan bawa Allah. Yace wa qal wa laqad atalna an-nafasa fi ta'addudi fada'ilihi, duk da kasancewar mun tsawaita numfashi wurin zano fadalar shi. Idan ka leka tambaya, malam bai zano mana fadala ba wanda take mai yawa a shahsiya wanda take daga ta 7 abin da yi sama, kamar yanda ya zano mana fadalar wannan bawa Allah Abdullahi bin Mas'ud. Kuma idan ka leka zaka gani duk inda ake zano fadalar shi ba wurin jarumta bane ba, na daukan takobi ba, ai barazara a cikin fagen yaki ba, ana maka bayani ne akan yaya ake neman ilimi, irin fadala wanda ya samu albarkacin ilimin da Ubangiji ya bashi, ko albarkacin bude mai kai da Ubangiji yayi mai yake dauka abubuwa har ya kai. Duk ba wani hadisi ba, ka karanta hadisi 10 ba, face sai ka samu ba dai ba, an ce maka ana Abdullahi bin Mas'ud ba. Allah kara yarda da su. Yake cewa li anna ibni mas'ud radiyallahu anhu, sabida Abdullahi bin Mas'ud lam yanju min alsinati su'i fi asrina, shi ma fa duk da kaga irin haka, mutum ne wanda ya shahara bangaren ilimi, shi yake kawo muku hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai duk da haka bai tsira ba daga halshina na mutanen banza a wannan zamanin. Ai an san zuwaye mutanen banzan sune wa'incan ar-rawafid in shi'a kenan. Yake cewa to shi ma bai tsira ba daga halsuna na mutanen banza ba daga wannan zamanin. Yace min aqawamin takhassasu fi tazwir al-mafahim, yace na daga mutane wanda su sun himmantu ko abin da ya sha musu kai ko specialitansu a rayuwa shine kurum su ringa canza mafhumin mutane. Irin ga abinda wane yayi su ce a'a yayi hori, a ce a'a baki yayi, yake cewa mutane ne wanda suka yi fice bangaren zawwara labari ko kuma fahimta ta mutane akan wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace wa nailu min rumuzi al-islamiyya, kuma da samun wa'ansu alamomi na musulunci. Yake cewa amma dai mu sani wallahu min wara'ihim muhit, lalle Allah yana kewaye da dukkan al'amurran su, duk abin da zakai, duk marketing da zakai, to Ubangiji yana nan ya nada maka linkin balinki irin marketing da kake yi. Wayamkurullahu, duk abin da kake yi Ubangijin ka ya sani, kuma abin wannan kai hede ya koma kan mashiki. Wannan shine al'amarin Ubangiji. Wa'innan mutanen sun riga sun yi fice, sun shiga gaban ka 100%. Ba wani abu wanda zakai wanda zai shahi wa'innan mutanen, face karshen abin ya koma kanka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda ya zagi sahabbaina to ba wai su yake zagi ba gi yake zagi duk wanda ya so su albarkatun soyayya ta ya so su wanda ya kyamace su albarkatun kiyayya ta ya kyamace su wayannan mutanen za su ce maka suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai za su zagi manya-manyan sahabban shi manya-manyan khalifofin shi sune Abubakar da Umar da Usman to ka tabbata duk wanda yake wayannan sahabban to kiyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta kawo kiyayyar su shine manzon Allah yake bayyana fabi bughdi abghadahum da kiyayya ta ce ya kyamace wayannan sahabbaina radiyallahu anhu ina tunanin zan mu tsaya anan kan gaba abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muke yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi duniya da lahira Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ya jimbinta al'amurka ƴan uwa da amanna arziki masu bara addu'a muna fatan Allah ya biya kowa bukatar shi kuma ya sanya albarka a cikin abubuwan da ya ba su na daga alkhairi kuma da muke bara muna nema a gun ubangijin mu muna nema ubangijin mu ya shiga cikin al'amurkan mu ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira wannan zama da muka yi muna fatan Allah ya maimaita mana irin wannan zama a ƙarƙashin inuwal arshi kuma a cikin aljannatul firdaus Allah datar da mu duniya da lahira ya sanya wayannan sahabbai wanda muke karatu a kansu ya kasance mu kwabtace su a gobe kiyama a cikin gidan aljanna Allah datar da mu ya ƙara ruha mana asiri ya mana albarka ya mana zuriyar mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika